أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله da izinin Allah madaukin sarki zan mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka shine taqribun nawawi na al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala wanda yake tadribur rawi sharhin shi na al-imam suyudi zan mu tashi na ga nau'i na 21 an-naw'ul hadi wal 20 nau'i na 21 daga cikin nau'ika na hadisi al-mawdu shine mawdu'i me ake nufi da mawdu'i mun ganshi a can cikin muzakira shine nan al-imam an-nawawi yake cewa huwal muqtaliqul masnu shine wanda aka halitta kuma yanda yake sana'antacce ma'ana mutun shi yayi abin shi ba wani wanda ya kirkiro shi kirkira ne dai kawai muqtaliq kirkiro shi akai al-masnu wanda aka sana'anta shi wa sharru da'i kuma shine mafi sharrin da'ifi kun ga kenan magana da muka gani can wa taharumu ruwayatuhu kuma haram ne ruwayto shi ma ma'il ilmi bihi matkar mutun ya san shi ya san cewa mawdu'i ne fi ayi ma'anan kana cikin kowace ma'ana ya kasance sawa'un cikin ahkam ne ko cikin aqaid ne ko cikin akhlaq ne in dai mawdu'i ne an ce ƙarya ce wannan ba haramun ne mutun ya rawaito shi illa mubayyana sai idan mutun zai bayyana ya bayyana ya kawo shi dan ya bayyana cewa ai lalle wannan hadisi ne ana cewa hadisi ne amma ƙarya ce ba mutun ya kawo shi shiru ba me yasa ya zama na haramun ne dan saboda al-Imam Muslim ya huddo hadisi cikin sahihin shi muqaddima shi man haddasa anni bi hadisin yura annahu kazibun fa huwa ahadul kazibin duk wanda ya bada labari daga gare ni ana ganin cewa ƙarya ce to shi ma yana ɗaya daga cikin maƙaryatan kenan suka yi sun ma annabi ƙarya kuma shi ma ya shiga ciki kuma wanda ya ma annabi ƙarya mun san annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mun gani a darasin mu na sahihul bukhari hadisai da aka jero cewa duk wanda ya ma annabi ƙarya fare ta bawa maqadahu minan nar kiyama tana tashi kawai neman mazaunin shi a wuta kenan wannan yake nuna yi ma annabi ƙarya ba kamar yi ma kowa bane kamar yadda shi ma ya faɗa innal kazibu alayya laysa ka kazibu ala ahad yi mini ƙarya ba kamar yi ma ko sauran jama'a ƙarya bane al-imam an-nawawi yace wa yu'rafu al-wadu'u ana gane hadisin ƙarya bi iqrar wadu'i da tabbatarwar wanda yayi shi wanda yayi shi au ma'ana iqrari ko kuma ma'ana iqrarin shi ai ma'ana wanda yayi ƙarya ya tabbatar da cewa shi wannan hadisin ƙarya ce yake kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya kawo a cikin at-Tarikh al-Awsat dan saboda mun san al-Imam al-Bukhari yana da at-Tarikh al-Kabir at-Tarikh al-Saghir at-Tarikh al-Awsat to a cikin at-Tarikh al-Awsat yake cewa haddathana Yahya al-Yashkuri an Ali ibn Jarir qala sami'tu Umar ibn Sabah yaqul maji Umar ibn Sabah yana cewa ana wada'atu khutbatun nabi ni na kirkiro khutban annabi sallallahu alaihi wasallam ko wata khuduba kenan wanda take ta dawuli tsakanin mutane ya tabbatar da cewa ƙarya ce shi ya kirkiro ta kenan kaga wannan kyararren wanda yayi ƙaryan ne yayi ikrarin cewa ƙarya ce yayi au qarinatun fi rawi aw al marwi ko kuma qarina cikin marwaycin ko kuma wanda abinda aka rawaito kin a samu wata qarina da zai ta nuna cewa lalle wannan marwaycin ƙarya ce yake ko kuma a samu qarina da ta nuna cewa lalle wannan abinda aka rawaito ƙarya ce dan ya ci ƙaryata wani asali na cikin usul na Qur'ani ko hadisi ko makamantan wannan faqad wudi'at ahadisun yashhadu bi wad'i harakatu lafziha haqiqa an kirkiro hadisai wanda daga jin rakakan lafazin su yake nuna cewa wa ma'ani ha da ma'anonin su yake nuna cewa ƙarya ce kawai akwai hadisai da dama wanda daga karanta su daga jin su an san cewa hadisai ne na ƙarya daga lafazin su annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe ne kuma larabci wanda yake na fusaha kenan wani zai zo kirkiro magana ya ce annabi ya faɗe ta duk wanda yake mu'amala ta'amuli da hadisan annabi daga jin maganan nan ya san cewa wannan magana annabi da ya zai faɗe irin wannan magana mai cike da kurakurai ko cike da rakakatul alfaz ko kuma ta huskan ma'ana shi yasa Rabi'u ibn Khaisam yake cewa Allah mushi rahama a cikin ma'rifatu ulumul hadis na al-Imam al-Hakim yake cewa inna lil hadis daw'an ka daw'in nahar ta'rifuhu hadisan annabi suna da haske kamar hasken rana wanda ya san shi yana sanin shi wa zulmatun ka zulmatul layli tunkiruhu kuma yana da duhu na ƙarya kuma suna da duhu kamar duhun dare da kaji hadisin ƙarya zaka san cewa kawai ƙarya ce ibnu al-jawzi yake cewa al-hadisul munkar yashqa yaqsha irru min ujuhi jildul talibul ilm hadisi wanda yake munkari ba na annabi ba ƙarya ce aka ma annabi to daga jin shi dalibin ilimi tsika jikinsa ma tashi take dan ya san kawai abin nan ba magana annabi bace ayan far minhu qalbuhu fil galib duk zakata nisata suke gudun shi suke yi amma zuciyar da take lahiyayya kuma wanda yake mai karatu ba zuciyar jahili ba ake ne na in jahili ne ko ƙarya dubu ce za a kawo a ce annabi ya faɗa ba wani abin da zai ji الامام سراج الدين البليقيني الله مشرحه ا cikin litafin shi muhasin al-istilah yake cewa shahiduhu anna insana law khadama insanan sinin abinda ke sheda ga wannan a ce mutun ne zai ma mutun shekaru da dama yana mishi hidima wa arfa ma yuhibbu ma yakrah ya san abinda mutuna ne yake so da abinda yake ki fadda a insanu annahu kana yakrahu shay'an ya'lamu zalika annahu yuhibbu wani yazo daga can huraye da awar cewa ai wani bai san kaza bai san kaza kuma alhali yana san shi kuma iya sanin da ya mushi yana san wannan abu daga jin wannan abun to ba sai an ce maka ba wancan mutunin ƙarya ce yake an gane misalin nashi masalan yanzu a ce kun shekara 10 zamana da malamin ka kana mushi hidima kuna tare ka san cewa yana san kaza so mai tsanani kamar yanzu masalan yadda muke san shayi wani ya koma daga wata shekaru da dama ka shekara 10 dare da rana sahe da yamma ka gani yadda muke mu'amala da shi kuma wani bayan shekaru ya zo ce ai wani ya ce ai shayi ba abin da yake kiki ma kamar shayi to kenan daga jin wannan lafazin ka san cewa wannan ƙarya ce yake ma malamin dan saboda kai mu'amala to haka nan malaman hadisi suke sun san abin da annabi yake dabi'un shi shige da hucin shi da dabi'un shi da maganganun shi da lafazin sigan magana shi ko mutun ne kuka dogon zama da shi kai ba wai annabi sai san ko littahi ne wannan kana karanta wani sabbi ala sabbin sun mai yawan karance karance maganganun su ibnu abdul bar su ibnu hazam su wannan ina karanta su ina gane cewa wannan maganganun na ibnu hazam ne yadda suke da zahi da kaushi ko kuma maganganun wasu masu tabshin zuciya da su ibnu al-arabi masu zahi masu an kawo mas'ala ta sabani zaka yi suna gaigaya ma abukan husuma magana to irin wannan da kana karanta ma ka san cewa wannan maganganun ko ba amuka ihala ba kai a hamish cewa maganar wani ce kana karanta kana gane ya cewa wannan magana ta yi kama da tawani to sabanin haka wani ya kawo wata magana wanda ka to haka wanda littahi ne wannan kuna mu'amala da shi yau da gobe to kuma ina da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam in kana mu'amala da su daga kaji wani abu wanda yake ƙarya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba da koyar rakaka cikin lafazin ko ma'anar malamai manya suna ganewa cewa wannan rakaka ba daga annabi take ba kan akai ma ga sanadi ran so akai zuwa ga dirasar sanadi al-imam an-nawawi yake cewa wa kad aksara jami'ul mawdu'at fi nahwa mujalladaini ya yawaita wanda ya hada jami'ul mawdu'at ya tattaro hadisi na ƙarya yace a ni abul farj ibn al-jawzi ina nihin abul farj ibn al-jawzi ibn al-jawzi babban malamin da ke da tahi al-mawdu'at mujallad guda biyu hadisan ƙarya ne duk ya tattara a ciki to wannan al-imam an-nawawi yake cewa ya yawaita ya kawo diyawa fa zakara kaseeran ma la dalila ala wad'ihi ya ambaci da dama ma wanda babu dalili akan cewa hadisi ne mawdu'i ba na ƙarya bane bal huwa da'if bar wani hadisin da'ifi ne bai kai martaba a ce mishi mawdu'i ba amma al-imam ibn al-jawzi ya kawo shi a cikin wancan littafin ma'ana wannan tunatarwa ce yake mana gaban da zai karanta littafin al-mawdu'at na al-imam ibn al-jawzi cewa akwai hadisi wanda suke ba na ƙarya bane da ai mun gani akwai bambanci tsakanin da'ifi da mawdu'i mawdu'i ƙarya ce kwata kwata da'ifi kuma kala kala ne akwai shaz akwai mursal akwai mu'all akwai da sauransu masu yawa ibn hajar yake cewa galibu ma fi kitab ibn al-jawzi mawdu' amma mafi yawaicin abin da ke cikin littafin ibn al-jawzi hadisan ƙarya ne kamar yadda ya faɗa wallazi yantaqidu alayhi bin nisba ila ma la yantaqidu qalilun jiddan yace wanda za a mishi gyara akan cewa ba na ƙarya bane yasa su cikin can kadan ne ƙwarai game da abin da ya saki wannan kuma haka yake aiki na dan adam duk wanda yace aiki ne dan adam zai biyayya dole zai ga kuskure a ciki kuma wannan ba shi yake rage ma mai abin kima ba ko rage mishi daraja yace wazayyartu ala hazal kitab ija al imam suwidi yace na ma littahin zayyir a cikin hadisan da suka yi saura cikin mawdu'at hadisai ne a cikin musnad na al imam ahmad ibn hanbal amma kuma ibn al-jawzi ya dauke su ya sa su san yace hadisan ƙarya ne wahi 14 hadisai 14 ne na cikin musnad amma al-imam ibnu jawzi ya sa cikin mawdu'at ya ce na ƙarya ne to wannan kuskure ne da al-imam suudi ya mishi gyara akai kuma ai abin da ya kamata mu sani al-imam ahmad allah mishi rahama duk yawan wannan musnad din nashi hadisi da ifai kadan ne a ciki balle ma mawdu'ai duk yawan shi ana cewa hadisi 40 babu wanda musnad da ya hada hadisai wanda suke masu inganci kamar nashi yayi ta har dan saboda babban malamin hadisi ne shi yasa duk abin da yake ciki mafi yawancin shi da ifai ma kadan ne ba akai ga mawdu'ai ba to shi yasa kenan da ya dauko hadisai 14 ibnu al-jawzi na mal musnad da yace mawdu'ai ne na ƙarya ne to suwidi ya mishi gyara akai yace suwidi yace nayi littafin da na sa mishi suna al-qaulul hasan fi zabbi an sunan kyakkyawan magana wajen bada kariya ga kutubus sunan yace ya kawo hadisi 120 da wani abu wanda ibnu al-jawzi ya sa su cikin hadisai mawdu'ai na ƙarya amma ba na ƙarya bane daga ciki akwai hadisan sunan abi dawud guda hudu da ya dauka ya sanya su cikin hadisan ƙarya amma salatut tasbih hadisin salatut tasbih ya sa shi ya ce hadisin ƙarya ne to wannan yace kuskure ne ba haka bane haka nan a cikin hadis jami'u tirmizi akwai hadisai 23 da ya dauka yace hadisan ƙarya ne su kuma ba na ƙarya bane haka nan a cikin sunan an-nasa'i akwai hadisi daya ya dauka ya sa cikin mawdu'at al-hali ba mawdu'i bane a cikin sunan ibn majah kawo hadisi guda 16 wanda yace na ƙarya ne wanda ko ba na ƙarya bane akwai hadisi a cikin sahih bukhari ma guda 1 dauko ya ce hadisin ƙarya ne kenan kun ga wanda zai nuna kuskure na dan adam ne duk wani aiki na dan adam ba a rasa kuskure tare da aikin shi hadisin yana cikin sahih bukhari amma zuhud daga fala da mantuwa ta sa shi ya dauke shi yace hadisin ƙarya ne da ma wasu hadisai da dama wanda al-imam al-bukhari ya huddo su cikin khalqu af'alul ibad wanda ya ce hadisan ƙarya ne da wasu cikin musnadud darimi da musnad mustadrakul hakim da sahih ibn hibban da sunan al-bayhaqi da sauransu dai wanda yayi istidraki akan su al-imam suyudi sai yake cewa al-imam an-nawawi wal wadhi'una aqsamun masu kawo hadisan ƙarya kashi kashi ne a azamuhum dararun wanda suka hi cuta cutar da al'umma qaumun yusabuna ila zuhud wasu mutane da ake nasaba su zuwa ga zuhud da tsoron Allah amma su ka hadisin ƙarya wada uhu hisbatan fi za'amihim sai su ka hadisan ƙarya da su ce kuma dan neman lada suka yi amma a raya wasu fa qubilat mawdu'atum sikatan bihim sai a amshi wannan hadisan ƙaryan nasu dan saboda yarda da amincewa da su dan saboda ba duk wanda suka gani mai ibada bane mai tsoron Allah ga yawan sallah yayi zai kasance malami ne ya san abin da yake ya san harkar hadisi to sai su kirkiro wanda suna da zuhud ga tsoron Allah ga takawa amma kuma harkar hadisi ba harkar su bace sai su dauko hadisan ƙarya dan su zaburar da mutane dan litargib wa tarhib kamar yadda muka ga karamiya ko zan mu gani nan gaba ma cewa karamiya yana cikin mazhabin su cewa daga an ga abu mai kyau a kirkiri hadisin ƙarya a raba mishi to wannan wasu daga cikin masu zuhudu ba malamai bane amma suna hadisai wannan su suka rudi mutane sun hi cutar jama'a misalin wannan shine abinda aka rawaito dan saboda neman Allah abinda hakim ya huddo da sanadin shi zuwa abi ammar maruzi annahu qila li abi isma nuh ibn abi maryam an ce ma abu isma nuh ibn abi maryam wane ne taba muka taba maganar wanda ya kawo hadisan fada'il suwar wanda ya kirkiro su wani yace yana son sunan malam na ga malam abdurrahman ne ko nuh ibn abi maryam shine wanda ya kirkiro su aka ce mishi min aina laka an ikrama an ibn abbas fi fada'il suwar aka ce mishi ina ka amso hadisan daga ikrama daga ibn abbas na faral surori na qur'ani da kake ta fada faral ka sura kaza faral ta kaza sura kaza faral ta kaza walaysa inda ashabu ikrama haza amma daliban ikrama babu wanda ya taba yi suna kawo wannan hadisan fa qala sai yace musu inni ra'aytu an-nasa qad a'radu 'anil qur'an abinda yasa naga mutane sun kauda kai game da qur'ani washtagalu bi fiqhi abi hanifa sun shagalta da fiqhi ta abi hanifa da magazi ibn ishaq yace fa wada'tu hadhal hadis hisba dan na kirkiro wannan hadisan dan neman lada kenan ya tabbatar da cewa wannan hadisai da ya kirkiro na cewa sura kaza faral ta kaza duk ƙarya ce yayyo dan saboda mutane su rungumi qur'ani aka ce abi isma haza ana ce mishi nauhul jami' ibn hibban yace ya tattara komai sai gaskiya ce bayyade ita kenan kaga ba mu zancan harkar hadisi kenan shine farkon wanda ya kirkiro hadisan ƙarya akan faradar surori yace wa jawazatul karamiya alwad'u fi targhib wa tarhib injal imam an-nawawi yace karamiya wasu kungiya ce ta bid'a wanda ake danganta ta zuwa ga Muhammad ibn Kiram as-Sijistani malamin ilmul kalam ne sun kirkiro sun halitta kirkiro hadisan ƙarya fi targhib wa tarhib wajen kwadaitarwa da wa'azantarwa da tsoratarwa wa huwa khilafu ijma'il muslimin wannan kuma sun saba ma ijma'in muslimi allazina yu'taddu bihim wanda ake lissahi da su dan saboda bai halitta ba mutun ya kirkiro hadisan ƙarya akwai duk abin da kake son bayani akan shi akwai hadisi sahihai akai ba sai ka kawo na ƙarya ba Muhammad ibn Sa'id al-Maslub al-Kazzab al-Wadda wanda yake wannan babban malamin babban hazalimin za a ce yake ce ala ba asa idza kana kalamu hasanun an yada lahu isnada babu lahi yace idan magana indai tana da kyau kawo azamata isnadi indai na ƙarya indai kaji magana mai kyau ce ko ta wane ne ce kawo azai isnadi kace annabi yace kenan wannan shi ya tsaya akan fadda jama'a akan ce ya halitta yana daga cikin karamiya kin ana kiran shi da masalub dan a ƙarshe kashe shi ma aka rataye shi wa wada'atu zanadika jumalan zindiqai sun kawo jumla ta hadisi da dama hadisi da zindiqai wanda ba musulmai bane ba amma suka shigo suna ta kirkiro hadisan ƙarya dan su bar da musulmai yace fa bayyana jahabizatul hadisi amra ha walillahi alhamd amma manya malaman hadisi suka bayyana ma mutane maunan wannan hadisan cewa hadisan ƙarya ne daga ciki akwai Abdul Karim ibn Abil Auja ma'ana zindiqan wanda manya zindiqai ne amma suka kirkiro hadisan ƙarya dan su bar da jama'a Abdul Karim ibn Abil Auja wanda an kashe shi an tsire shi a zamanin shugaba Al-Mahdi ibn Adi yake cewa lamma akhiza yayin da aka kama shi lamarin shi ya bayyana cewa yana kirkira hadisan ƙarya dan ya bar da jama'a zindiqi ne aka kama shi za a yanke shi yace wa za'atu fikum arba'atu alaf hadis ko kun kashe ni yace hadisi 4000 na kirkiro na ƙarya wanda ina halitta harak ina haramta haram kenan wannan shi da kanshi ya bayyana daga cikin su akwai kuma wanda zai kirkiro hadisan ƙarya dan saboda gyaran mazhabar shi kamar Khattabiyya da Rawafid da wasu daga cikin Salimiyya dukansu suna da aqida cewa dan kare mazhabinka kirkiro ƙarya ma kace annabi yace Ibn Hibban ya yi ruwaya cikin littafin shi Ad-Du'afa da sanadin shi zuwa Abdullah ibn Yazid al-Muqri yace wani mutum daga cikin malaman bid'a wanda ya tuba daga bid'a yake cewa yake ma jama'a nasiha yake cewa ku rika nura hakan sha'anin hadisin nan fa innana kunna idza ra'ayna ra'ayan ja'anna lahu isnadan ja'anna lahu hadisan yace ku rika nura dan mu lokacin muna bid'an mu in ha muka ga wannan daga mun gazance mai kyau kawai sanadi muke samu shi kenan da wannan ya tuba ne yake ga ma jama'a haka Khatib ya yi ruwaya daga Hammad ibn Salma yake cewa akhbarani shaykhun min ar-Rafida wani malami daga cikin malamin ɗan Shi'a ya bani labari cewa su annahum kanu yajtami'una ala wada' al-hadis haduwa ma suke jama'a akan kirkiro hadisan ƙarya malaman su suke hadawa su hada guri ɗaya su ce duk ku kirkiro hadisan ƙarya da zai gyara mazhabin mu kuma wanda yake karanta da tawan Shi'a ya san da wannan duka littattafan su shake suke da hadisan ƙarya sai fa'ida al-imamu ne yake cewa al-imamu an-nasa'i yake cewa al-kazzabuna al-ma'rufuna bi wadl al-hadisi arba'a manya makaryata da aka san su da kawo hadisan ƙarya inji al-imamu an-nasa'i Allah mishi rahama guda hudu ne akwai ibnu abi yahya a madina da waqidi a bagdad da muqatil a khurasan da muhammad ibn sa'id al-maslub a sham wannan sune manya masu kawo hadisan ƙarya sai matanin littafin yace wa rubbama asnad al-wadi'u kalaman linawsi wa ba'd al-hukama so diyawa ma zaka ga wanda ya kawo hadisan ƙarya magana tashi ce zai ka mata sanadi ko kuma magana ce ta wasu daga cikin masu hikima magana ce ta wasu masu hikima ba ta annabi ba magana ta tabbata haka ne an fade ta amma ba annabi ba ya fada shi kuma ya ce annabi ya fada wa rubbama waqa'a fi shubhi al-wada'i bi ghayri qasdin so diyawa ma wasu su fada cikin shubhata hadisin ƙarya ba tare da sani ba mun ga zindiqai da ɗan bid'a ɗan Shi'a da sauransu masu kawo hadisan ƙarya da makamantansu amma kuma akwai wasu wanda ba da gangan ba suke yi cikin kuskure ne
yace kaman misalin wanda yake magana ce ta malaman hikima al-ma'idatu baytud da wal hamiyatu ra'sud dawa cika ciki shine karshen cuta amma barin ciki ya zama na sakof sakof shine karshen magani to wannan magana yace batta da asali daga magana annabi alaihi salatu wassalam magana wani likita ce tabibul arab ake ce mishi Haris ibn Kalda wani babban likita ne na Laraba shi ya faɗi wannan magana kawai wani ya cafke ta yace annabi ya ce kenan wannan makamantan magana ce ta wani mai hikima sai a dauke ta a samu a ce annabi ya ce al-iraqi ya bada misali cikin alfiya yake cewa hubbu dunya ra'su kullu khabi'a muna jin wannan ana faɗi san duniya shine karshen dukkan kurakure yake cewa wannan ba magana annabi bace maganan Malik ibn Dinar ce ta tabbata ba ƙarya bace ba maganar akwai ta ko babu ta akwai ta amma ba ta annabi bace ta Malik ibn Dinar ce babban malami kamar da ibn Abi Dunya ya kawo ta cikin litan shi makayidu shaydan da sanadi zuwa gare shi ko kuma daga magana ce ta Isa ibn Maryam kamar da bai haƙiƙa kawo cikin zuhudu amma ba ta da asali a ce annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan wannan magana ce ta wani mai hikima aka dauka aka raba mu annabi alaihi salatu wassalam sai na gaba yake cewa min al-mawdu in ja al-imam an-nawawi yake cewa na daga cikin hadisan ƙarya al-hadith al-marwi an Ubay ibn Ka'ab hadisin da ake rawaitowa daga Ubay ibn Ka'ab fi fadlu suwar fadlul Qur'an cikin faralul Qur'ani suratan sura sura bayan sura kowace sura an anzo karshen ta akwai masu tafsirin da suke nura da wannan kamar al-imam Zamakhshari ko kuma al-imam al-Wahidi da in suka taho karshen sura ko kuma harkon ta shi Zamakhshari a karshen ta ne zai ce wannan suran na daga cikin faralata kaza ya zanu hadisi kuma ya nasaba shi zuwa cewa annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma ba haka bane wa kad akhta man zakarahu min al-mufassirin yace wanda ya ambaci wannan hadisin cikin malaman tafsiri sun yi kuskure sosai ba magana annabi bace ba an rawaito yake cewa al-imam Suyuti daga Mu'ammil ibn Isma'il yake cewa haddasani shaykhun bihi wani malami ya bani labari gami da wannan hadisin na faralar surori فقلت للشيخ اين تجمع الناس وهم من حدثك كيوا باك لاباري فقال سيتي حدثني رجل بالمدائن وان متين يبان لاباري ا غارين دا اكي تجمع مدائن وهو حي ينا راي فسرت اليه نتاشي نجي نترداش فقلت سينتي مش من حدثك واي باك لاباري قال سيتي حدثني شيخ بواسد وان صوهو يبان لاباري ا غارين واسد وهو حي شي كما ينا راي فسرت اليه نتاشي نترداش فقال سيج حدثني شيخ بالبصره شي ما تيم wani tsoho ya bani labari a basra fasirtu ilayhi yana tar da wannan tsohon faqala sai yace mini shi kuma haddasani shaykhun bi abadan shi wani tsoho ya bani labari a abadan fasirtu ilayhi na tar da shi yada anan kariya sattike yace fa akhadha bi yadi sai ya kama hannuna fa adkharani baitan ya shigar da ni wani dan daki fa iza fihi qawmun min almutasawwifa sai ga wasu malaman sufaye wama ahum shaykhun tare da su da wani malamin su faqala haza shaykhu haddathani yace wannan tsohon shi ba mu labarin wannan hadisan na faral surori faqultu sai nace mishi ya shaykhu man haddathaka kai kuma tsohowa baka labarin hadisan wannan kale yace lam yuhaddisani ahad ba wanda ya bani labarin walakin na ra'ayna an-nas qad ragibu an al-qur'an kawai mun ga mutane sun kauda kai gami da qur'ani ne fawad ana lahum haza al-hadis muka kirkiro musu wannan hadisan li yasrifu qulubuhum ila alquran dan mujayu hankalinsu su komo wajen qur'ani kenan nan da ya zage damtsaye take waye kewaye mu'ammil sai da ya tabbatar da cewa wannan hadisan ga tsohon da ya kirkiro su ƙarya ce kuma tahiyoyin wannan da ya gariruwa ne ba kusa ba ne ba wanda suke tahiyar su ba kusa ba amma dan saboda ba sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kariya busu wasa wa kar jama'atu al-imam Suyuti yake cewa na tattara littafi guda akan wanda ya kawo bayani akan faralar surori akwai surori wanda faralar su ta tabbata suna da hadisi sahihai akai amma akwai wanda suke na ƙarya ne kamar wa'annan kin amma yace al-imam Suyuti yayi littafi guda akan bayyana dukkan hadisan da suka bayyana kan surorin faralar sura ya bayyana na kirkin da na banza ya samu shi suna khama'iluz zahr fi fada'ilus suwar yace ka sani cewa hadisan da suka tabbata inji al-imam Suyuti a wancan littafin hadisan da suka tabbata akan faralar surori gabaki ɗayan su kawai shine suratul fatiha tana da hadisi sahihi ko hadisai ma az-zaharawan suna da farala baqara da ali imran kenan al-an'am tana da hadisan ta sahihai as-sab'u tuwal suma suna da hadisan su sahihai mujmal da suratul kahf da yasin da dukhan da suratul mulk
da zalzala da suratul nasr da kafirun da ikhlas da muawwizatan dukkan hadisin da ba aka ba cikin faralar wa'annan surorin bai ce hadisin na ƙarya ne yana da wancan janibin yana wancan bangaren na daga cikin bangaren kamar daga cikin masalan yasin qalbul qur'an ikra'uha ala mautakum yasin zuce qur'ani ce ku karanta ma matattun ku ita duk da shi ba maudu'i bane hadisi ne ta'ifi al-imam ibn kasir ya gashi a cikin tafsir surat yasin to kuma wannan su wasu ne wanda su da'ife ne bisa kai marhala ba ta cewa maudu'i ne na ƙarya ne dan wasu sun hassana shi ma na daga cikin maudu'an hadisi yace hadisan da suka zo bayanin hadisan afdal bayanin faralar shinkafa da adas da wake da fasanjan da harisa da fada duka akwai hadisi akan su wani mahimmaci ne ya san zai kawo bayanin faralar shinkafa su wake su bazanjan su harisa da su sunan duwan da suna yake Muhammad da faralar su Abu Hanifa da su faralar garin Askalan da sauransu duka wannan hadisi ne wanda suna da nakara a cikin su malamai sun yi bayanin cewa ba hadisan kirki bane a guje su sai an-naw'ul sani wal 20 nau'i na 22 al-maqalub maqalub wanda muka gani yanzu cikin muzakkira wa huwa nahu hadisun mashhur kamar misalin hadisi ne mashhuri daga Salim amma sai a sanya shi daga Nafi liyurgaba fihi dan a kwadaitar da mutun zuwa gare shi kenan wannan ya kasance an rawaito hadisi daga wani marawaici wani kuma sai juya shi ya rawaito shi daga wani marawaicin daban ba dan koyi ba dan saboda ya kasance ya samu daraja din girman wancan wanda aka nasaba makin nabiyu wanda yake aikata wannan akwai Hammad ibn Amr an-Nasibi da Abu Isma'il Ibrahim ibn Abi Hayyat al-Yasa da Bahalul Bikandi ibn Daqiq al-Id yace irin masu wannan abun su ake ce ma yasarqul hadis barayin hadisi wanda zasu dauki sanadin wani hadisi an rawaito shi masalan yanzu misali na kusa kamar a ce an rawaito shi daga Malam Sa'idu shi kuma wanda ya tashi rawaitawa sai ga cewa bare ya dauke shi ya nasaba shi zuwa ga wani malami babba wanda ya hi shi kima dan saboda hadisin ya samu karbuwa sai ya ce daga wani aka rawaito shi dan saboda ya nasaba ya kauce ma mai hadisin ya ba ma wani shi kawai dan saboda shine maqalub kiyan jirkitacce kawai wa qallaba ahlu Baghdad ala al-Bukhari 100 hadisin imtihanan malaman Baghdad sun juya hadisai 100 ga al-Imam al-Bukhari imtihanan dan jarrabawa faraddaha ala wujuhiha yammaida su ga yadda suke fa az'anu bi fadlihi suka saddaka gami da farala al-Imam al-Bukhari wanda wannan kissa mun karanta ta a darasin mu na Sahih al-Bukhari ba buƙatar maimaita ta sanan na kissa ce wajen malaman hadisi jarrabawa da aka ma malaman Baghdad suka ma al-Imam al-Bukhari kan wannan hadisi to wannan kalbin da suka yi ba na da gangan ne dan saboda jarrabawa ba wai dan saboda suna ganin halaccin yin haka nan kin ba shine kawai yake ni furu sai yace far'i'ika masu yawa idza ra'aita hadisan bi sanadin da'if kun ga ikon Allah ko a cikin wancan littafin magana da na doka na sa ga ta muntar rota dama a kasan kun ga na ce muku a cikin tadribur rawi aka dauko magana to ga ta nan gurin yace idza ra'aita hadisan idan kaga hadisi bi sanadin da'if da sanadi mai rauni falaka an taqul kana da dama ka ce huwa da'ifun bi hadzal isnad da'ifi ne da wannan sanadin wala taqul kada ka ce da'iful matan da'ifi ne hammata ne shi limujarrab da'af zalika al-isnad dan saboda kawai kaga wannan hanya mai rauni ce wannan isnadin mai rauni ne kenan ba kawai da kaga hadisi ba an ce wannan hadisin da'ifi ne kawai ka dauke shi ka rike duk inda ka ji an ambace shi ka ce da'ifi ne a wannan hanya ita ake maka nihin cewa mai rauni ce kuma tana yiwa yazo ta wata hanyoyi daban akwai hadisi ɗaya yazo ta hanya 20 ta hanya 30 ta hanya 10 ta hanya 5 to dan kaji hanya ɗaya batta da inganci baka daukan matan duk inda ka ji shi kace kawai ai da'ifi ne dole mutun sai yayi hazar akan wannan abin sha'anin haka hadisi abu ne mai wahala illa an yiqula imamu sai ho an samu ni babban malami zai ce innahu lam yurwa min wajhin sahih hadisin nan yace kwata-kwata ba a rawaito shi ba ta wata hanya mai inganci kamar su al-Imam Tirmidhi su Ibn Abi Hatim su Abu Hatim ar-Razi su Ahmad ibn Hanbal su al-Imam an-Nasa'i da ma makamantan su dai su nassanta cewa wannan hadisin dukkan hanyoyin da ake kawo shi babu mai inganci ko daya to wannan kana da ikon da inda ka ji shi ka ce da ifi ne tunda wani babba ya faɗa
aw innahu hadithun da'ifun, ko kuma su ce hadisi ne da'ifi, mufassiran da'afuhu a fassara raunin nashi. Fa in atlaqa fa fihi kalamun ya'ti qarib, idan an yi idlaqin shi kawai an kyale, to wannan kuma wannan magana za ta zo akan irin wannan nau'in zuwa nan gaba. Al-Imam an-Nawawi zai magana akan shi, yake cewa na gaba wa iza aratta riwayat ad-da'if, idan kai niyyar riwaya hadisi da'ifi, hadisi ne da'ifi bi ghairi isnadin, ba tare da sani, fala taqul, kada kace ita ma wannan magana mun hade ta can. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza, kakka ce annabi ya ce kaza, wa ma ashbaha min siyagi al-jazm, da ma abin da ke kama wannan na cikin siga ta tabbas, kawai kakka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, indai hadisi ne da'ifi. Bal qul, Nawawi ya ce kawai kace ruwaya kaza, an rawaito kaza, ko balagana kaza, ko labari ya zo mana kan kaza, aw warada, aw jaa, aw nukila, aw ma ashbahahu, wa kaza ma tashku fi sihhatihi, haka nan abinda kake shakku cikin sanadin shi, cikin ingancin shi, baka da tabbas, kakka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, kace ana rawaitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, ko labari ya iso mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza. Siga dai wanda daga malamin hadisi in yaji ya san cewa abinda kake ni ya san yaran da kake magana da shi, kowane malamai na kowane fanni suna da yaran da suke istimalin shi, wanda duk wanda yake cikin fannin shi zai san wannan istimalin. Duk wanda ya shiga ce ruwaya ko balagana ko hukiya, an san cewa kana nihin bakkar tabbas in ingancin hadisin. Duka wannan kuma ba ma sunnar annabi kariya ce, ka araba ma annabi kariya akan abin da yake na addini ne. Wai juzu inda ahlul hadis wa ghairihim at-tasahul fil asanid, ai ya halitta wajen malamai malaman hadisi yin sako sako cikin sa'anin isnadi, wa riwayatu ma su wal mawdu'i, da rawaitu hadisin da ba mawdu'i bane, min ad-da'if, daga cikin da'ifai. Shi mawdu'i shine kamar da magani haramun ne rawaito shi ta kowace huska, inda ba bayani bane zakai akan shi. Amma da'ifi kuma an yi sauki, kana iya rawaito shi. Wal amalu bihi min ghairi bayani da'afihi, da aiki da shi ba tare da bayanin raunin shi ba, amma hu fi ghairi sifati Allah ta'ala, inde ba cikin siffar Allah bane. Wal ahkam, da hukunce hukunce, kal halal, kamar su halal da haram, mimma la ta'alluqa lahu bil aqaid wal ahkam, abinda bayyana alaka da aqida da hukunce hukunce. Koda malaman hadisi da suke cewa ya halitta hukunci aiki da hadisi da'ifi cikin fada'ilul a'mal, cikin targhib wa tarhib, to da wannan sharuɗan guda uku wanda mun kawo su cikin wancan muzakkira, sharuɗan ga sunan gurin inda muka dauke su, ga sunan zaku gansu kyarara. A shartul awwal, an yakunu da'afu ghayra shadid, ya kasance raunin hadisin nan koda cikin fada'ilul a'mal ne za a yi aiki da shi, raunin shi ba mai ƙarhi bane, amma mai rauni mai ƙarhi kamar su shaz ko su mu'al, ko kuma hadis illa qadiha, ko kuma hadisin da ya zama mawdu'i ne, wannan babu zancen cewa ya halitta a yi aiki da cikin fada'ilul a'mal. Wanda marawaitan shi ana tuhuma su da ƙarya, cewa ƙarya ce su kama annabi, ai babu zancen cewa cikin fada'ilul a'mal a yi aiki da shi. Asani sharadi na biyu, ayin da rija ta asalin ma'amulin bihi, ya kasance kalkashin wani asali wanda ake aiki da shi, kamar wancan hadisin da muka ce mawdu'i ne na ƙarya ne, aljannatu tahta aqdamul ummahat, aljanna tana kalkashin kawa uwaye, kenan wannan hadisin mawdu'i ne na ƙarya ne, amma kuma asalin shi akwai abin da yake dauke da shi cikin shari'ar musulunci, sanannen abu ne. To wannan zakai aiki da abun, amma ba dogara da shi ba, ai ba shi bane kake dogara da shi, da wancan sahihan ka dogara. As-salis, na uku, an ya ta Allah ya ta kida inda al-amalu bihi subutahu, a wajen lokacin da zai aiki da shi, kada ya sa a ran shi cewa wannan hadisin ya tabbata, bal ya ta kida lihtiyab, yayi itikadin cewa ihtiyadan ne yake aiki da shi. Yace wannan shine abinda Ibn Abdussalam ya ambata da Ibn Daqiqil Id al wakila, wasu malaman suka ce bai halitta ba aiki da shi mutlaqan, hadisi da'ifi bai halitta ba aiki da shi koda cikin fada'ilul a'mal, kamar yadda Abubakar ibn al-Arabi ya faɗa a cikin wannan kinshi. Amma abin da yake mas'alan wannan, abin da yake kusa da daidai, wanda zan mu ce shine yake zahara wajen malamai, shine in an ce da'ifi, mun gani da'ifi kala kala ne, to ba dole sai an bayyana cewa wani irin da'ifin ne za a san cewa koda cikin fada'ilul a'mal ana iya aiki da shi, ba kowane nau'in na da'ifi ba, dan han mawdu'i yana kalkashin da'ifi, to amma kuma ai bai halitta ba ko ruwaya shi mun gani. Yana wannan shine zance mafi inganci a kalkashin wannan mas'ala. Kuma dukkan wani malamai suka ce dukkan wani hadisin da ka gani da'ifi yazo yana bayani akan wani abu, to kuma abun wannan zaka samu a cikin asalin shari'a, tunda dai an ce dole ya kasance akwai asalin abun cikin shari'a, kenan meye ma zaka ce dogaran ka shine da'ifin nan, kawo dogara ka shine wancan sahihin ko kuma hasan in ko kuma ayar da ta zo da abin kenan wannan shine da'ifun bayyana ma wata rawar da zai taka a cikin mas'ala tunda dai ba da shi bane ake aiki da kai abin ya tabbata dama a shari'a nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara zan mu je cikin tarjaman malamai da muke dauka yau babban malami da zan mu gani a takaice shine na 25 cikin wannan muzakkira shine al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala babban malami al-Imam al-Baihaqi mai wannan bayani yake cewa lam tus'iba kutubu tarajim nan tawqara bi shay'in an usrat al-Baihaqi al-Imam al-Baihaqi muna taji an zarawto hadisi ana rawahu al-Baihaqi al-Imam al-Baihaqi tarihi bai zo mana ba game da sha'anin usrar shi famin shi daga wani gida ya taso daga ina ya taso babu wanda ya san wannan kawai sai da ganshi da ilimin shi lakin allazi na'lamu annahu bada'a talabul ilmi wa sama'a al-hadisi manzu na ummatu azfari amma abinda dai zan mu sani abinda zan mu tabbatar shine al-Imam al-Baihaqi tun yana yaro tun yana dan karamin shi ya tashi neman ilimin hadisi wa huwa fi sinnin sagira haizu kana umru 15 sana tun yana dan shekara 15 qala al-Baihaqi al-Imam al-Baihaqi shi da kanshi yake fada wa ya tahaddasu an nasha'atihi yana bada labari game da tashin shi wa talabuhu al-ilm da neman ilimin shi da yayi yake cewa ni munzu nasha'atu ni tun lokacin da na tashi wabtada'tu fi talabi al-ilm na tashi neman ilimi aktubu akhbar ar-rasul ina tattara rubu ina tarubuta hadisan annabi ne wa azma wa asaru sahaba ina tarubuta tarihai da labarai da suka zo daga sahabbai allazina kanu alamuddin wanda sune alama ta wannan addini wa asma wa man hamalaha kuma ina sauraron su ga duk wanda ya kasance yana tare da su wa ata'arrafu ahwalu ru'atuha ina min hifaziha kuma ina neman sanin halin marwaitan hadisan da har da su wa ajtahidu fi tazmiyi sahihi wa min saqimiha kuma ina ta kokarin bambance tsakanin sahihi da marar lahiya cikin hadisai wa marfu'iha wa min mawqufiha da wanda annabi ne ya faɗa da wanda sahabbai ne suka faɗa wa mawsuliha min mursaliha da wanda yake da mawsul sanadin shi a sade da wanda kuma yake mursal ne wannan yana ba mu labari cewa tun tashin shi yana yaro wannan shine halin shi da bakin shi yake faɗa yace summa anzur fi kutubi haula'i al-a'imma sannan nake duba cikin littattafan wannan manyan malamai allazina qamu bi ilmi shari'a wanda suka yi tsaye akan ilimin shari'a wa bana kullu wahidun minhum mazhabuhu ala mablag min al-kitab wa sunnah wanda kowannen su ya azalittahin shi da mazhabin shi akan karshe wajen Qur'ani da hadisai yace fa ara kullu wahidun minhum qasada al-haq sai in ga kowanne daga cikin magabatan da suka gabace ni cikin malaman hadisai gaskiya suke nufata fi ma takallafu wa ijtihad cikin abin da yake kallafawa kanshi kuma yake yin ijtihadi wajen bada abin da yake dauke da shi hakika annabi alayhi salatu wassalam duka wannan maganganun bai haki ne wa Allah mushi rahama fi hadisin sahih annabi ya bada albushir cikin hadisi sahihi yake cewa liman istahada fa asaba ajra duk wanda yayi ijtihadi ya samu daidai to yana da lada biyu wanda yayi ijtihadi yayi kuskure kuma yana da lada daya yace wala yakunu al-ajru ala al-khata ba ana nihin baladan kuskuren nan da kai shi za a baka kuskur ladan akan shi a annabi yana nihin kokarin naka ne da kai za a baka lada ba lada akan kuskure ba ismi kuma kuskure da kai zanubin shi an dauke maka dan saboda ba da ganganci kai ba dan yayi kokari ne kuma yayi amfani da zahirin da yake gani a zahiri abin da ya sani kuma sanin mu ne babu wanda ya san gaibu sai Allah wannan shine Baihaqi yana bayani akan tashin shi da neman ilimin shi da bayanin shi na gaba muallafat na al-Imam al-Baihaqi rubuce-rubuce na al-Imam al-Baihaqi yana da manya-manyan littattafai Allah mushi rahama akwai dalailun nubuwa wa ma'rifatu ahwali sahibu shari'a babban littafin shi wanda yana nan maktaba muna da shi as-sunan al-kubra yana da as-sunan al-kubra kamar yadda al-Imam an-Nasa'i yana da al-Imam al-sunan al-kubra kuma yana da al-mujtaba min as-sunan to haka al-Imam al-Baihaqi Allah mushi rahama yana da al-kubra kuma yana da as-sughra sai yana da ahkamul qur'an yana da ahadisu shafi'i yana da fada'ilus sahaba yana da al-jami' li sha'bil iman wancan hadisu shafi'i ya hada dukkan hadisan da al-Imam shafi'i yake hujja da su cikin mazhabin shi cikin mas'aloli na addini na fiqhu sai yana da littafin al-ba'su wan nushur baihaqi yana da wannan sune da wasu daga cikin littafan al-Imam al-Baihaqi Allah mushi rahama sai maganganun malamai akan al-Imam al-Baihaqi
Abu Ma'ali al-Juwayni yake cewa ma min Shafi'in illa wa Shafi'i alaihi minna, babu wani malamin ba Shafi'i sai ya kasance al-Imam Shafi'i yana da baiwa akan shi, illa Abubakar al-Baihaqi sai Hafiz Abubakar al-Baihaqi, fa inna lahu minnatun ala Shafi'i fi nusrati mazhabihi, shi yake da baiwa akan al-Imam Shafi'i dan saboda shi kare mazhabin al-Imam Shafi'i. Dukkan wani ba Shafi'i al-Imam Shafi'i yana da bai farala, yana da fifiko akan shi, sai dai al-Imam al-Baihaqi. Baihaqi dan Shafi'iyya ne, amma aikin da yamma Shafi'i ko Shafi'i bai manta ba, dan saboda wancan hadisin da ya kawo hadisi Shafi'i babban tahiri da tattaro dukkan mazhabin Shafi'i, ya kare mazhabin Shafi'i game da rushewa. Malamai suke cewa dan ba al-Imam al-Baihaqi ba da mazhabin Shafi'i ya rushe, dan saboda al-Imam Shafi'i bai yi wata wani litafi ba wanda ya yi akan kafa dalilai da hujjoji na masailikin shi da yake dogara akan su. Duk da yana da ar-risala, yana da mukhtalaful hadis, al-Imam Shafi'i yana da tattafai da dama, amma ba bisa kan wannan baban ba. Mukhtalaful risala bisa kan ulum ne da dama, su usulul fiqh, usulul kaza, duka wannan usulul hadis duka a ciki ya tattara. Haka nan wannan mukhtalaful hadis kan kuma mukhtalaful hadis ne kamar da sunan shi ya bada. Yace ma asabu Abu al-Mu'ali haka zahuwa, abinda Abu al-Mu'ali ya faɗa wannan magana haka take, inji al-Imam Zahabi, da Baihaqi ya so shi ma ya ma kan shi mazhaba, to da yana da iko akan haka nan, dan saboda yawan ilimin da Allah ya bashi da ma'arifa shi da sabanin malamai, yadda zai ta kawo sabanin malamai ya rika zano su da sabanin su da hujjojin su da dalilan su da raddi akan wanda suka saba ma mazhabin su, kamar yadda zai karanta qul huwallahu. Yake cewa kuma Abubakar babban malamin fiqh ne, kuma malamin usul ne, babban malami mai tsoron Allah, mai takawa a cikin zamanin shi, ga harda wa farrada aqranahu fil itqan wa dhabt, ya wuce sa'annin shi wajen ilimi da harda da sanin shi, yana daga cikin manyan daliban al-Imam al-Hakim, kuma ya wuce hakim ma wajen ilimi duk da yana dalibin shi. Muhammad ibn Ja'far al-Kattani yake cewa wattafaqa al-Hufaz ala anna talmizahu al-Baihaqi ashaddu taharriyan minhu, malamai Shafi'i malamai sun yi ittifaki akan cewa dalibin, ma'ana al-Imam Baihaqi, yahi kiyayewa gami da al-Imam al-Hakim wajen sharka ahlin hadisi, gami da kawo hadisi. Kuma wannan haka ne, zan mu gani a cikin Mustadrakul Hakim hadisai da ifai masu yawa, har da mawdu'ai ma akwai, amma al-Imam Baihaqi yana da taharri da kiyayewa wajen wannan. Tajuddin Subki yake cewa kana al-Imam Baihaqi ahadu a'immatul muslimin, al-Imam al-Baihaqi ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman musulmai, wa hudatul mu'minin shiryayyu cikin mu'minai, mai kira zuwa ga igiyar Allah mai ƙarfi, babban malamin fiqh mai girma, hafizi mai girma, malamin usulul fiqh, sadauki cikin ilimi, mai gudun duniya, kuma ga tsoron Allah game da lamarin shi zuwa ga Allah, mai tsayuwa akan kare mazhabi da sunna ta Annabi alaihi salatu wasalam da far'in ta da reshen ta. Yana dan Shafi'iyya, ba wai ana nihin ba Shafi'iyya yake ba kariya, a sunna Annabi yake ba kariya, dan inda Shafi'iyyan ma suka saba zai huto yi bayani cewa nan gurin sa malaman Shafi'iyya sun yi kuskure, ba su da hujja akai, hujja shine kaza. Jabalun min jibalil ilm, dutsi ne wajen harda, sai rasuwar al-Imam al-Baihaqi. Al-Imam al-Baihaqi Allah mishi rahama ya rasu a cikin Jumadul Ula shekara ta 458 bayan hijira, bayan yana ya rasu yana dan shekara 74, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Wannan shine al-Imam al-Baihaqi rahimahullah. Abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu lada na kuskure, Allah mana gafara. Ina ga wannan shi darasin shi tsaida shi zan mi har sai in Allah sa mun komo. Inda ba an taso ba rika tafawa, tunda ai mun kare wancan littafin. Shi kuma dama ana raba shi ne akai. Bai a taho ba, yana buƙatar dai a ce an zamana an huta saboda muraja'at imtihani.